ko araba mu mun hade kuma mun jo ne dan har ma mun juye a soyayya babu irin mu shalilan baba shalilan mama me kike so hin yake fada min kanwata ya albarka hallai miki albarka dan ba shakka kina mutukar nuna min kauna da baby take kira na
baby
take kira ni tace min hubbi na
hubbi na
tun ma har tace miji na
ya ya na
kai sunan da tallaka ba min ma sabar da din soyayya
ban soyayya
shine sunan da take yawan kira na
ban soyayya
shine sunan da take mutukar kauna
ban soyayya
shine sunan da take yawan kira na sunan da take mutukar kauna
ni dai ni dai na ga mazabi na kun ga wanda nake kauna ina mutukar farin tarai na a ko ina shi zan nuna abokin rayuwa na abincin
soyayya hayya hayya hayya